sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar, muna tafi da shirin a bari ya huce. Amma kafin nan, bari mu je da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakuma Kiri. Fadar White House ta ce Amurkawa miliyan 100 sun samu cikakken rigakafin COVID-19. Adadin da ya ninka na watan da ya gabata, inda mutane miliyan 55 suka samu rigakafin. Babban jami'in yaki da cutar COVID-19 a Fadar White House, Jeff Zients, shi ne bayyana haka a matsayin gagarumar nasara a wani taro a jiya Juma'a. Waɗannan Amurkawa miliyan 100 suna da nutsuwa da kuma kwanciyar hankali, kana suna sane cewa bayan tsawon lokaci da matsalolin da aka fuskanta tsawon shekara guda, yanzu sun samu cikakken kariya daga cutar, inji Zients. Kowane ba amurke da ya haura shekara 16 ya cancanci a yi masa allurar rigakafin. Kana shugaba Joe Biden ya yi alkawarin samar da isasshen rigakafin ga kowane ba amurke wanda ya haura shekaru 15 kafin ƙarshen watan Mayu. A hali da ake ji kuma, Amurka ta dora haramci akan tafiya zuwa kasar India daga ranar Talata saboda barnar da COVID-19 ta yi a fadin kasar da take nahiyar Asiya. Gwamnatin shugaba Joe Biden ta dauki wannan mataki ne sakamakon shawara da hukumar yaki da cututtuka masu yaɗo ta Amurka ta bayar, a cewar sakatariyar jarida a Fadar White House Jen Psaki. Wannan haramcin zai hana waɗanda ba 'yan asalin Amurka ba shigowa kasar, a cewar kamfanin dillancin labaran Reuters. Daman can akwai irin wannan haramcin tafiya da Amurka ta dora akan waɗanda ba Amurkawa ba da suka fito daga wurare da cutar take tsananin illa cikin kwanaki 14 da suka hada da Afirka ta Kudu da Brazil da Burtaniya da Ireland da Tarayyar Turai da China da kuma Iran. A jiya Juma'a, kasar Rasha ta haramta wa wasu jami'an kungiyar Tarayyar Turai guda 8 shiga kasar a matsayin martani ga takunkumar da kungiyar Tarayyar Turai ta dora wasu 'yan kasar Rasha. Ma'aikatan harkokin wajen Rasha ta ce a cikin mutanen da aka aza musu takunkuman sun hada ne da Vera Jourova, mataimakiyar shugaba a hukumar zartarwar Tarayyar Turai, da David Sassoli, shugaban majalisar dokokin Turai, da kuma Jack Marie, mamba a tawagar majalisar dokokin Turan. Tarayyar Turai tana ci gaba da aiwatar da manufofinta marasa kan gado da kuma daukar matakan haramtarwa akan 'yan kasar Rasha da kuma kungiyoyinsu, a cewar wata sanarwa da ma'aikatan harkokin wajen Rasha ta fitar. Ta zargi kungiyar Tarayyar Turai da fitowa karara bisa ganganci, tana cin mutuncin manufofin Rasha na cikin gida da na kasashen waje. Sassoli da shugaban hukumar zartarwar Tarayyar Turai ta EU, Ursula von der Leyen, da shugaban majalisar harkokin siyasa Charles Michel sun yi Allah wade da matakan da rashin ke dauka daga kausar murya a wata sanarwar haɗin gwiwa, matakin da suka ce ba za a lamunta da shi ba. Kana suka ce wannan na tabbatar da Moscow ta dauko hanyar adawa da kungiyar kasashen Turan. Sassoli ya faɗa a wani sakon Twitter cewa babu takunkumi ko tsoratarwa da zai hana majalisar dokokin Turan ko shikaran kansa daukar matakan kare 'yancin dan adam da walwala da kuma demokradiyya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin Majalisar Dinkin Duniya sun ce mutane da suka arce a watan da ya gabata daga hare-hare a garin Fama da ke gabar teku a arewacin Mozambique yanzu adadinsu ya karu zuwa kusan 30,500. Akasarin waɗanda suka arce daga Fama sun je Pemba, babban birni a lardin Cabo Delgado da ke arewacin Mozambique. Hukumar 'yan gudun hijira ta ce ta samu labarin cewa 'yan bindiga masu ikirarin musulunci sun kashe mutane da dama. Kungiyar nan da ta fara ayyukanta a garin mai arzikin mai da iskar gas a ranar 24 ga watan Maris. Mai magana da yawun hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya, Baba Baloch, ya ce dubban mutane sun fice daga Fama a cikin fargaba da sawu a kan hanyoyi da ma cikin teku. Ya ce mutane sun isa Pemba ba su da komi a hannunsu, sautari babu makoshin lafiya ko kuma suna dauke da raunuka a jikinsu da kuma fama da tsananin tamowa. A ƙarshe, yayin da juyin mulkin sojoji a Myanmar ke cika watanni 3, wasu sassan ƙasar da ke kudu maso gabashin Asiya na fama da mummunan tasirin da juyin mulkin ya haddasa. Dubban daruruwan mutane ne suka bijirewa matakan da sojojin suka dauka a fadin kasar, amma rundunar sojin kasar na maida martani da karfin tuwo, inda ta kama dubban mutane kanin ta yi sanadiyar mutuwar wasu 750, a cewar kungiyar fafutukan taimakawa yan fursunan siyasa a Bema ta AAPPB. Amma a cikin 'yan kwanakin nan da aka yi ta zanga-zanga, borin ya ɗauko sabon salo a tsofaffin yankuna a fadin kasar a cikin jihohin da tsirarun ƙabilu suke. A jihar Karin ko kuma Kayin a hukumance, yaƙi ba sabon abu ba ne. Kamar wasu sassan ƙasar, yankin na ƙabila mafi girma na uku ya sha fama da yaƙi na sama da shekaru 70 galibi akan ƙabilanci. Amma rikici da sojojin Tadmadaw da tashin hankali da ke faruwa a wannan lokaci ya sa yankin na Karin ya kuma ƙara ƙaimi wurin karin muradunsa.
To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar, ga shirin A Bari Ya Huce, da fatan za a yi sauraro lafiya.
Masu taurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an wayi gari lafiya, bakon da muka raka ya dawo. Na Bauchi an tashi lafiya?
Lafiya kallau, malama Grace.
Naga Azumi ka ce wai ka guje ma zafi. Kuma naga kamar kada ne manka na ƙasa.
To ai awoyin suna da yawa, awa 18 fa.
Ato ba haka muka ce ba bako da wuce da
sai ga
baba da ce baba ta ji babban bakon mu wai shi mai wayo.
Wato abu ne wani mamaki ne, bayan an sha ruwa a nan sai waje lokacin su a Najeriya can kowa ya kwanta mana shirin kwanciya, shin lokacin mu za mu sha ruwa. Sai ka doki awa ɗaya har guda 18 fa.
Ko 19 ma
lalle. Sai dai daɗin shi kawai. Daɗin shi babu zafi,
ba zafi,
ana sanyi kuma.
Yawwa, to kuma ka gan a gida ɗin nan banda matsanancin zafin nan, kuma gashi muna fama da matsananciyar kuma ƙarancin wuta.
Komi da komi, tsadar abinci.
komi da komi. Da abinci ga rashin wuta din nan da.
Ke dai bare.
Kana azumi kuma kana yawon bude ido ka dauki hankalin ka cikin.
Ah, wannan zo in tambaye ki wai wannan garin naku ko kuma kasar taku kowa na da mota ne? To ni banga kamar a gida ba wani a tsallake titin hanya ko kuma yana bin gefen hanya kowa za ka gani da motar shi ne. Duk inda ka je akwai motoci. Dai kenan. Na biyu kuma shin ba amfani da kuɗi ne sai ga kowa dan katin nan yake amfani da shi ne ATM katin shi. Kowane ko shago ka je ko gidan mai ka je ko meye ka je sai ga kowa dauko dan kati ya dan dangwala. Shikenan sai a ce tafi.
Sai ka ga kuma komai kankanta shi da za a saya sai dai mutum ya ta na'ura din nan.
Shi ne nake gani na ce zan dauko wani $200 wai zan mika sai ka ga ana kallo na. Ana neman canji na ce
akwai masu amfani da kuɗin amma ƙalilan.
Ƙalilan irin mu kenan. Irin mu kenan. Ko ko irin su baba makeri baba ya kuma makeri ko?
Kace wai kace muna hira wai sai kace wai akwai wani abu kuma da kake sakata ba wai baka ga ko mutum ɗaya na ƙetare titi da gudun tsiya ba.
To ina ga na duba muka tafiya zuwa Bajine. Zuwa Virginia zuwa Jalwa din nake ga miki
ta hanya da gudun tsiya ba zai
wallahi kuwa sai ce to wannan kuma ko a sannan kowa da mu yana da mota ne to
ai barin ga ya maka wannan abun mamaki ba anan sabili da tsabar ka'ida kaga in banda inda aka sassaka inda ya kamata ka tsallake hanyar nan ba inda aka saka aka sa da ya kamata ka tsallake hanya in ba nan kai ya kamata ka tsallake hanya kuma an baka izinin tsallake hanya an baka wuta ta kafa ka tsallake hanya ba idan misali ka tashi cikin gudun kamar yadda kake faɗa mun yanda mutanen mu za su auka kan hanya da gudun tsiya wani lokaci mota ta buge su
haka
to in mota in tsautsayi ya same ka ka ketare hanyar nan ba akan ka'ida ba mota ta buge ka dalilin buge gan na motar ma ta zo ta ci karo ta lallace to kai ke da laifi kai jinya kanka ka kuma gyara ma mai mota sabili da ka yi abin da ake kira jaywalk ka tsallake titin inda bai kamata ba to kai ka ci laifi wanda wani na same shi wani mutum ina gani shi da ya ce sai na babba na gani shi shekaru da dadewa sai na bayan kusan wata ɗaya sai na gan shi na ga dai kamar bai iya turanci ba sosai irin
hispaniyawa
ɗina to ni ba na gida ba ne
to
ni da na ga dai kamar baƙo ne sai ina kusantar shi dai ina hira da shi don sai na yi wata ɗaya ban gan shi ba sai da na gan shi sai na ce mashi a'a ya na daɗe ban gan ka ba ni ba ma san sunan shi ba sai ce yana faɗa ban labari ga abin tausayi ga abin dariya ya ce mai ya je DC ne zai tsallake hanya sai mota ta buge shi ya ji ciwo sai da aka kai shi asibiti da aka kai shi asibitin kuma aka ce shi tare da $1,000 wai saboda bai kamata ya tsallake hanya a inda bai kamata ya tsallake hanya ba da hariya
ya dauka yana gida ne ko
No woman, no cry. No woman, no cry. Say, say, that I remember when we used to sing.
ka saba bari mu bude wannan babi da gaishe-gaishe na ji kana da gaishe-gaishe aure to bari mu fara da aure madan azan
to dan fara da gaishe ne ta musamman ta bangajiya ga Abubakar Bala Inuwa a tudun gwadan Kaduna da fatan alheri na auren da ƴarsa wato Asma'u Abubakar da ankwanta Muhammadu Sarki dan sarkin daddare Alhaji Balarabe wanda aka daura yan kwanakin bayan Allah ba su zaman lafiya
amin Allah kuma ya sa mutu karaba ko
eh kwarai da gaske
yawa
eh gaisuwa ta musamman ga Brigadier General ML Ibrahim wanda ya kammala wani course a Ascon Chamber Dagiri a Lagos da fatan kuma za a mori wannan course da aka yi sai kuma controlling shige da fice na jihar Katsina wanda ya yi retire kwanan nan wato controller Bin Umar fatan za a rungumi aikin gona tunda an samu abin yi yanzu sai gaisuwa ta musamman eh a ga kwarai da gaskiya kowa ya koma ba ta ga manyan manyan nan duk wanda ya gama aiki sai koma gona
haka ne
abin da ya rige kenan eh akwai gaisuwa kuma ta musamman ga Rabiu Faisal wato mai Borno da Idris Lame da Babangida Nefa da Abubakar Dogo Abdullahi Dogo kai wanda shi kuma abin da ke man mamaki da shi ba wani ba shugaban kasar America da yake so kamar Donald Trump wanda ya tafi a kullun haka yake shi wai
kowa da wanda yake burge shi
kullun muka taru muna magana sai ce shi Donald Trump nace da Donald Trump ya san da shi a lokacin killa da an ba shi visa kuma green card ya dawo America
to kana da shi shi da aka ce kowa da wanda yake so tunda aka ce muta Amerika miliyan 70
saboda
imana da farin jini
haka yake abin da yake cewa kenan kamar kina tare da mu abin da Abdullahi yake faɗa kenan wai ya samu mutane fiye da miliyan 70
haka
eh to akwai abokinsa kuma Adamu Aisana director na motoci haka sai kuma Dr. Ibrahim Alhaji da kuma Salenin Gi wanda aka bashi sarauta a Nigeria amma ko ke ban samu sunan sarauta da aka bashi ba to Allah ta shi ruko dai
to bari mu kuma mika gaisuwar fata alheri ta bari ya huce zuwa ga Reverend Emmanuel Sule a London da Reverend Chris Abaga a birnin tarayya Abuja sai Isuwa Ishaya da Ruth Audu da Alex Ibonyi sai Salomi Nana Majam da Yunana Gada da Akalaha Agnus gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Khaled Nyani da Sarbeta Saba bako da ya wuce mun kafa labari a shafinmu na sada zumunta to waɗanda suka ba da ra'ayoyinsu akan wannan kacici da muka buga Buhari Yahaya Nguru sai Hussein Umar gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Bashar Aliyu Gidanbuji da Comrade Usman Shehu Mai Saje sai Usaini Dangote Karasuwa gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Aisha Umar Abdullahi da Abdullahi Bala Zango sai Alhaji Kabiru Highlanders da fatan kun tashi lafiya gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Danladi Balarabe da injiniya Isa Saddam sai Garba Nahali Kamba ne ko da Babandi Muhammad Barde Allah ya sa na faɗi Babandi daidai da Kabiru Abubakar Bulanyaki ka san Bulanyaki
a'a
to kila
a yobe ne ko
a ina jin kamar a yobe ne
ka yi bula
bula na to bula bula na ta to da ji da basa
kada ki bari kanu ki bari kanu su ji shi to
har da dauda bi ya beli na da kuma da hasa mana kaina da haru da dauda kun yi beli na ku ne ne ya na
to shikenan
da Usman Lawan sai bulama gashuwa da Idris Suleiman Usman sai Saidu Kashina Kakihum sai Bidiaminu Jamo da Nasir Danbirni da Isa Alhaji Abubakar gaisuwa bari ya huce zuwa ga Mubarak Mu'azu Zirmi da Ibrahim Yaksha Auna da Abu Sa'ad da Idris Yahaya da Ibrahim Gongola gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Musa Malam Indo da a Jamhuriyar Niger kenan daga birnin Kazawai Jamhuriyar Niger sai Rabiu Musa shi ma daga Jamhuriyar Niger da kuma Usaini Muktar da fatar an wayi gari lafiya
Feeling in the one drop, and we're still
Ana Ado, makon da ya shige muka kafa wani labari, na san ka ji labarin da muka bayar na ango mai tafka fitsari. Sai labarin da muka bayar muka kafa kenan muka ce tsakanin ango da amaryan wane ne yafi wauta, to kowa da ya bayar da ra'ayin shi, daga masu cewa amaryan tafi wauta tunda ita tace ga feta ba tana jin tana gani, kuma wasu suka ce dai kunya sun san ta san mijin yafi tsari, dai kunya ce kawai tunda amarki ya sa take rufa mishi asiri. Wani kuma wasu kuma suka ce ango ma aiki ya ba su kunya, to sai Yunus
na yadda da cewa amaryan ta san cewa shi yayi wannan fitsari, shi ne ta wayince
to ne su magaji ya ce to shi ma yana da irin wannan labarin, kuma da gaske ne abin ya faru da wani abokin shi, to Allah ya sa abokin kan dai baya jin wannan labarin. Wai Yunusa ya ce ba, wai ya ce wai abokin shi ne wai suna bacci da amarya ce, sai ya yi mafarki yana fitsari a gefen titi. A ce bacci yake, sai ya maka fitsari ce, sai da ya gama fitsari tukuna ya ga a ce kan gado yake kwance. Da gaske yake a kwance, shi ke nan da ya farka ya ji shi a jike cak ya rasa yadda zai yi, sai ya ce matar shi, ke tashi ki kawo mun ruwa in sha, kishi ya dame ni. Gaji ba, ya tashi da ya bace shi, ya ce ɗebo ma babban kwano saboda kishi nake ji sosai. A cikin kwano da ya karɓi ruwan yana karɓa kawai, sai ya buge sai ya kifar da shi a kan gado, sai ya fara ce to kin gani kin ji kamar da kika. Kaji mai wayo.
Kamar wanda wannan Sadi
Sorobe ka zo mana da labari kace
akwai wanda da kusan wannan din ne kafin zo wancan na miyan kuka da na rake. Sadi Sorobe dame dake Bauchi, wato Malam Goje, shi ma ya koda makancin labarin na ango da amarya. Shi yace da suka an gama budan kai ya kowa ya watse suka, sai ango yace to ai kama ruwa ya shiga ban daki, yana shiga sai kirfta kulle shi a daki, a bayan daki kai ta kulle shi. Yau ne ina buga kofar nan, tace a ba zan bude ka ba, dama na wa saurayi na tsohon saurayi na alƙawari cewa da mun shigo in na zo daki zan kulle ka, ba zan bude ka ba sai da safe. To hakan aka yi, aka ce to kusan irin wannan kenan, ta kulle shi sai da safe ta fito, yace me yasa kika mun haka, tace a dama ta wa tsohon saurayin ta ne alƙawari.
Kai ne angon ya zaka yi?
To shine wannan kin je wannan tambaya ga masu sauraron mu.
To kace kana da labarin mai cin tuwo miyan kuka?
To ai su bi ne wannan, shi dan sante rake ne tukuma, har yanzu dama kun yi magana sante rake. Yana shan rake ne, yana shan rake, yana shan rake, sai ce wai shin tambaye ku, har yanzu kamfanin kera motocin Peugeot yana nan kuwa?
To fa
don baya ganin Peugeot 504 da 505, sai aka ce mishi kware akwai J5 mai daukar rake zuwa kamfanin yin sukari, wato na Sabara Sugar Company da ke Numan a jihar Adamawa, wanda aka kafa shi tare da kamfanin yin fijo. Shi kuma mai miyan kuka cewa ya ana cin abinci ne, ya ce a bashi shi tuwo miyan kuka su mabita mai zafi, ya ce a ƙara man shanu. Sai ya gama ya kusa gama, sai ce wani tambaye ku, musamman ku 'yan jarida, wai da gaske ne za a canza wa garin Hadejia matsuguni? Domin na ji labarin ku, wai saboda ambaliyar ruwa da ke faruwa ko ta shekara aka ce za a canza mata wurin zama. Sai aka ce haka ne, amma kuma fa za a bar itatuwan kuka da saboda suna da amfani matuka da bil'adama. Sai tashi ya tsaya ya ce shi ba daga ci ba haka yake nufi ba, aka ce ai ba an san ba haka ke nufi ba, amma za a tambaya dai a gani.
Na ga malama Juni na daga mana hannu sabili da haka tilas mu ja burki a yau a wannan zangon yanzu a madadin
Ado Abdullahi Hazard.
Alheri yake muku, fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri.
I'd really love to ask, is there a place for the hopeless sinner who has hurt all mankind? Just a save his own belief.
Albarkacin watan Ramadana da muke ciki yanzu kuma sai karatun Qur'ani daga bakin kananan yara.
Ni dai sunana Hamza Adam Abdul Hamid.
Wannan wata na Ramadan Allah subhanahu wataala ya wajabta mana yin azumi a cikin sa, kuma wata ne da ake bubbude kofofin aljanna, wata ne da ake kukkulle kofofin wuta. Saboda haka akwai bukata jama'ar musulmi mu dage mai ta ayyuka don mu shiga aljanna, mu dinga ayyukan da yake Allah subhanahu wataala yayi umarni. Na farko karatun alqur'ani, wuraren tafsirai da ake halarta zuwa wurare daban-daban, duk da cewa a yanzu an samu matsala tafsirin ba taro ake yi ba, sai dai a yi shi a wani wuri keɓantacce, daga bayan a sa a kafofin watsa labarai a saurara. To yana da kyau mu yi amfani da wannan dama mu saurara din. Sa'annan kuma ɗaiɗaikunmu yana da kyau kowa ya keɓanta kansa don karatun alqur'ani, don salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, a yi nafiloli cikin dare, a roƙi Allah subhanahu wataala wannan bala'i na coronavirus, mu roƙi Allah subhanahu wataala ya yi mana ya kiyaye waɗanda ba su kamu ba, waɗanda suka kamu kuma mu yi ta addu'a Allah ya ba su lafiya, Allah ya sauke, Allah ya sauke.
Masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma an jima da hantsi, inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.